Ko baya ga tsohon babban hafsan hafsoshin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade, da ƴan kwanakin nan hukumar EFCC ta kwace wani dan kararren gidansa da ke unguwar Rufetu a nan birnin Abuja kuma ke fuskantar bincike. Kazalika akwai kuma ƙarin wasu manyan hafsoshi da a baya bayan nan aka gano suna da hannu dumu-dumu a badakalar kuɗaɗen sayan makamai da ya faru tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. Waɗannan manyan hafsoshi da a halin yanzu suke cikin kaki kuma ka iya rasa makamansu don fuskantar amintaccen bincike su ne Air Vice Marshal AM Mamu, Air Vice Marshal Ogun Toyibo, Air Vice Marshal T. Omeni, Air Vice Marshal J.B. Adigun da Air Vice Marshal R.A. Ojo. Sauran sun haɗa da Air Vice Marshal J.A. Kayode Bakley, Air Commander A.O. Ogun Jobi, Air Commander G.M.B. Gwani, Air Commander S.O. Makinde, Air Commander A.Y. Lassa da kuma Kanar N. Ashinze. Ganin dukkan waɗannan manyan hafsoshi suna cikin aikin soji a halin yanzu, na tambayi daraktan watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene matsayin hirkutar tsaron Najeriya akan wannan?
Sojoji muna ba da goyon baya 100% kan abin da ke wakana. Musamman kuma san tallafa ma dukkan wata ainihin jami'an tsaro wanda ke da nauyin wannan al'amari, dukkan wanda ya zo wajen mutum dole ne mu ba da gudunmuwanmu don mu tabbatar cewa dukkan wanda ya zalunci ƙasar tamu an ainihin hukunta shi kamar yadda tsarin mulki ya tabbata. Muna ba da goyon bayan dukkan wanda aka kama da laifi ko kuma da ainihin ya yi wani damba a cikin aikin shi ko kuma wani wuri, to ai ba wanda ya wuce doka. Dole kowa ya kama shi domin a ainihin hukunta shi kamar yadda tsarin kunnin Najeriya ta ambaci.
Cikin hafsoshi 11 guda 10 daga rundunar mayakan saman Najeriya suke, yasa na tambayi wani tsohon hafsan saman Najeriya Air Commander Tijjani Babagamawa ko me zai ce.
Ai har yanzu in ka duba a cikin dukkan abin da ake magana, ta Nigerian Air Force tana ɗaya daga cikin rundunoni wanda ake kulata. Matukar shugabanni suka ji tsoron Allah suka yi abubuwa a bisa ka'ida, to dukkan wayannan abubuwa za su tafi a daidai. To amma wani lokaci shugabanni sukan kauce hanya saboda wasu biyan bukatu na kansu. To wannan ga irin abubuwan da suka faru kenan a wayannan shugabanni suka samu kansu a wannan matsayi.
Eya Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.